A yau ɗaya ga watan Disamba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yaƙi da cutar sida. Taken ranar ta yaƙi da cutar sida ta bana shine haɗa kan al'umma don su jagoranci yaƙi da cutar sida da jaddadawa ga masu ɗauke da cutar sida muhimmancin shan magani. Wannan shi yasa hukumomin sojan ƙasar ta Jamhuriyar Nijar ba su yi kwance da sirdi ba, domin sun yi amfani da wannan damar don bayyana wa 'yan Nijar akahohin yaɗa labarai na gwamnatin ƙasar, inda aka kwana game da yaƙi da ma hana yaduwar cutar a cikin al'umma. Kanal Manjo Dr. Garba Hakimi shi ne ministan kiwon lafiya na Jamhuriyar Nijar.
Sur de basse prévalence, 0,4% de la population générale de 15 à 49 ans.
A nan Jamhuriyar Nijar, duk da yake kashi 0.4% ne cikin ɗari na al'umma suka kamu da cutar, daga cikin mutanen da shekarunsu suka kai daga 15 zuwa 49. A wajen mata masu zaman kanunsu abin ya kai kashi 9.6% cikin ɗari, yayin da yake kashi 1 ga waɗanda ke tsare a gidajen wakafi. Haka ma abin ya kai a wajen 'yan gudun hijira da bakin haure, kashi 0.7% cikin ɗari, yayin da a wurin matasa yake 0.8% cikin ɗari a ƙarƙashin wata ƙididdiga ta shekara ta 2019. Ministan ya ce daga bisani waɗanda suka kamu da cutar a binciken shekara ta 2022 sun kai mutum 33,854, yayin da waɗanda suka rasu sun kai 814, inda 1,513 suka kamu da cutar a daya cikin wannan shekara. Kamin ministan ya ce Nijar na kokari ainun wajen daƙile yaduwar cutar ta sida.
Quantité affectée par le VIH. Il est évident qu'au Niger, des progrès sont enregistrés dans la lutte contre le sida.
Suma malama asibiti sun yi amfani da wannan ranar domin yin kira ga jama'a da su yi hattara don kar su kamu da wannan cutar ta sida. Kamar yanda mai kula da sadarwa da ma hulɗa da jama'a Asuman Abdulmuni na babbar asibitin birnin Kwanni ya yi mini ƙarin bayani.
To shi dai kamar irin da muka san cutar kintun harko-harko ma lokacin da ta shigo, ana zan ka kira ga mutane a yi hattara. Yawancin lokaci dibin wuki a ta hanyar jima'i kawai ake iya samun shi yawanci. To amma a ilimi ya nuna akwai hanyoyi da dama da ake iya kamuwa da wannan cutakin. Da mahimmanci shi a kariya kuma da gwaji, ko tunda yau duk irin yadda muke dauke da cuta ba mu iya musani sai mun tayi mun yi gwaji. To akai gwajin nan kuma alhamdulillah akwai yau magani da ake sha da ke sa wannan ƙwayar cutar ba ta yawaita ga jiki balle ta rage aiki.
A lokacin da na tuntubi wani daga cikin membobin kungiyar masu dauke da wannan cutar, sun ce min ba za su yi magana ba kasancewa ba wani gangami da aka yi a wannan yankin a bana albarkacin zagayowar ta ranar yaki da cutar sida. Amma sun ce min da zaran suka shirya za su waiwaye ni don yi mini cikakken bayani game da wannan ranar ta yau. Haruna Mamman Bakwa na birnin Kwanni, sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a Jamhuriyar Nijar.